أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، زم تاش درسي نا تسعين دا أتشكين كراتمنا موطا سإمام مالي أيو أشرين دبير جوة الرجب hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1333 wadda ta daidai da ranar ta daidai da 15 ga watan 6 na shekara 2012 ta miladiya. Zamu tashi babu ma ja'a fi masjidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Babu ma ja'a fi masjidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Hadathani Yahya عن مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن عدي عبد الله عن أبي عبد الله سلمان الأغض عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
نعم. إمام مالك يجي باب ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. باب الأبن بيزو daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akan sha'anin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam, wato abin da yazo akan falalar wannan masallaci da abin da ya kunsa na wurare masu albarka kamar rauda da minbarin annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa haddathani yati haddathani yahya an malik ubaydillah yati yahya yayi ya karanta min hadisi daga malik an zaid ibn rabah daga zaid ibn rabah al-madani daga cikin ruwat daga cikin marwayta na Madina sheka ne annabi ne wajen malaman hadisi. Wa Ubaydillah ibn Abi Abdullah da Ubaydillah ibn Abi Abdullah al-Madani shima fiqa ne an Abi Abdullah Salman al-Aghar daga Abi Abdullah Salman al-Aghar al-Aghar laka binta ne sunansa Salman Abi Abdullah kuma kunyata ne shima wannan tabi'i ne fiqa wanda asalinsa daga Isfahan yake yazo ya zauna a Madina yana daga cikin wanda suka lince Abi Huraira radiyallahu anhu wa arda an Abi Huraira radiyallahu anhu daga Abu Huraira sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzon Allah sallallahu wasallam alaihi wasallam ya ce salatu fi masjidi hadha khairu min alf salati fi ma siwahu illa al-masjid al-haram. Salla a cikin masallaci na wannan ta fi alkhairi da sallah 1000 a cikin wannan ta illa al-masjid al-haram, sai dai masallaci al-haram mai alfarma shine masallacin Ka'aba, masallacin Makka. Wannan hadisi shine bayyana falalar masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda ya nuna cewa ba kamar sauran masallaci yake ba, ba kamar sauran masallaci yake ba. Salatun na mutlaq, sallah mutlaqin sallah, farilla ce ko nafila? Waɗansu malamai suka ce wannan ana maganar sallar farilla ne banda nafila, saboda ita nafila annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya nafila a gida ya ci sallar sa a masallaci. Fa inna khayra salatil mar'i fi baiti illa al-maktuba, akan haka yace ba mutane da suka zo suna kudayin su sallar nafila a bayan sa, yace sallah a gida ta fi sallah a masallaci. To ko da kuma sallacin Madina ne, to sai dai waɗansu malamai wanda yake da shine abinda Ibn Hajar ya ce a Madina sallah a gidan Madina, to ita tana samun wannan falalar ta sallah, ta fi sallah 1000 a wani gida wanda ba a Madina ba. Domin idan mutum a garin Madina ne, saboda Madina ta samu wannan falala saboda falalan masallacin, to in sallar farilla ce a masallacin, ta fi sallah 1000 a masallacin garinmu da masallacin sauran garuruwa in sallar farilla ce. To sallar nafila fa, ita sallar nafila tunda an fi so a yi ta a gida, to sallar nafila da mutum ya yi a gida a Madina ta fi sallar nafila da ya yi a gida ba a Madina ba sau 1000. Shine wannan bahasi ne da malamai suka yi akan wannan salatun fi masjid, salatun akan salatun sunna, tunda mutlaq ya dukkan sallah duka sallar farilla ne. To wannan shine tarjimin da Ibn Hajar ya yi. Waɗansu kuma sun ce a'a, da nafila da farilla da haka take,
ana mata wannan tafdili ana rubanya ta to kuma wannan kamar shine zahirin abinda wadansu kamar wadansu maganganun da zaka gani daga cikin abubuwan da Imam Malik yake cewa zaka kamar yana nuna wannan falalan tunda yana cewa yana so ma al-ghuraba baki idan suka zo Madina ba ɗan Madina ba su yi waita nafila a cikin masallacin domin me saboda kwaɗayin samun wannan falala din la'alla ya tafi akan zahirin cewa wannan tadhifin hatta ga sallar nafila ma a cikin masallaci din masjidi hada masallaci na wannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace masallacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina farkon zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam Madina kowanne mutane suna kokarin suna jan taguwar sa ya danta je gidansa annabi sallallahu alaihi wasallam yace da uha fa innaha ma'mura ku kyale ta umarni take bi saboda haka kyale ta ta zo waje da ake cewa mabarakin nafa Madina nan an yi ofisin ƴan hay'atul amr bil ma'ruf a nan Madina yana gabas da masallaci ta durƙusa a nan sai kuma ta tashi ta yi gaba ta juya ta sake yin gaba sai da ta zo inda aka gina masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a nan ta durƙusa to a wannan wajen fili ne na waɗansu marayu daga cikin Banin Najjar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu saminuni ku biya a abin nan ku ga a nawa ne kudin wannan filin nawa ne kudin wannan kasar taku suka ce sun bayar fi sabilillah ya ce a saminuni daga ne malamai suka dauki ka'idar la isara fa ba a fifita wani akan da'a kaga inda za a ce to ai tunda su ma sun yi sun ce za su yi ihsani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane su samu ladan ya ce a su biya su faɗi farashin shi zai tsaya to raka masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a kasar da shi ne ya tsaya da kudin sa aka gina to raka duk shekarun nan da duk masallatan nan da suke zuwa suna yi suke wannan ladan da yana mizanin annabi sallallahu alaihi wasallam da su waɗannan ƴan samari su so su samu wannan ladan amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce musu abai nan ka'idar min husni man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir la yu'minu ahadukum ma sa'a yakfa li akhihi ma yakfa li nafsihi banda a wajen da'a ba ka ce abinda kake so ma dan uwanka ka so ma kanka ba amma wajen aikin da'a ka so kanka nafsi ka so ma kanka fiye da abinda kake so ma dan uwanka kada ka fifita shi kamar an zo za a shiga sahu ne an dan samu waje a sahun farko sai za a ba'a bismillah a daga an samu wuce kada ka fifita wani ka'ida ce malamai suke kawowa la isara fi sa'a ba a fifita wani wajen aikin da'a fifita kai ake yi to ɗaya daga cikin koyi wannan ainihin shi ne wannan kisa ta sayan filin masallacin da aka gina masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam to nan aka haɗu musulmi suka gina wannan masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musharaka wajen gina masallacin ya yi budu-budu da kura har sahabbai suna waka suna cewa la in qa'adna wan nabiyyu ya'malu la dhaka minna 'amalun mudallalu mu zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam yana aiki wannan ya zama sunan sadi mu zauna da aiki da annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yana aiki mu ko mun zauna ai mun zama tuta babu la kana minna 'amalun mudallalu sai ya zama to aiki ne wanda yake na tafewa saboda haka aka gina wannan masallaci an gina shi daga ba da duwatsu aka gina ba da rinku aka gina shi aka yi rufin sa da abin da dabino sitran dabino sannan aka sanya ganyen dabino aka lullube shi al'arish dan haka idan aka yi ruwa kurara yake cikin masallacin kuma da yashi aka gina ba kasar bane ballantana tayi da yashi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan mutum ya zo masallaci ya duba kasan takalmin sa in babu najasa in akwai najasa ya goge in babu najasa ya shiga ya salla da shi tunda ya shi ne za ka iya shiga kai salla da takalminka to waɗansu sai suka ɗauko wannan suka ce ta ayyuma ai shiga masallaci da takalmi sunna ne saboda haka sai ga masallaci da kafe da komai mutum ya shigo da takalmi kuma ya manta kan cewar ya manta ɗaya sunna da abin ayoyi da sauran hadisai da suka yi umarni akan tsaftace masallaci da ɗaukaka masallaci wanda yana daga cikin fi buyutin azina Allahu an turfa ɗaukaka masallaci ma'ana a ɗaukaka matsayinsu yana daga cikin ɗaukaka matsayinsu ya zama tukan cewa an tsaftace su an kawar da dauda da abin da babu kyau a cikin masallaci yanzu idan da kowa zai rika shigo a cikin masallacin da takalminsa wataran mutane su da zuwa su yi sallah ba akan kafin saboda haka ba a gina hukunci in ka karanta hadisi guda ɗaya kace za ka gina addini akan sa gaba ɗaya gina hukunci in sai ka tsaya ka duduba sauran adilla gaba ɗaya kuma ka tsaya ka duba maqasidu shari'a manufar shari'a da kowane umarni idan ya zo mai manufar to a shahid masallacin haka a gina shi idan aka yi ruwa yana yoyo har masallacin ya jige domin a shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi itikafi na kwana 20 a wannan shekarar ya yi itikafi kwana 10 sai ya yi mafarki an ce masa ranar Lailatul Qadr da yake nema yana gaba saboda haka ya sake ya ce duk wanda ya yi itikafi tare da shi ya koma ya ci gaba da itikafin nan domin abin da aka nuna masa an nuna masa abin da yake nema yana gaba daren 21 ne saboda haka ya ce ya an nuna masa cewa yana sujada fi ma'i wa tin yana shiga sujada a cikin ruwa wato a cikin ruwa da yunku sai gashi a cikin daren 21 an yi ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla asuba bayan ya yi sallama sai aka ga goshinsa da hancinsa yana lulluɓe da ruwa da yunku saboda masallaci ya jike dan ana ruwa masallacin yana jikewa saboda ba su Allah ba a cikin wannan ni'imar take ba mu ko yanzu muna cikin wannan muna ganin kan cewar mun yi ba wani abban kamar gata ba muke ba a cikin to su annabi sallallahu alaihi wasallam kun ji sifar masallacin to masallacin nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace masjidi hada masallaci ne wanda hajjin sa yana nan har yanzu in ka je masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina za ka gani a cikin wadansu al'amuri an rubuta hada haddu masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam yana daura da dakunan matarsa bangonsa na gabas tunda kun san kibla a can kudu ce to bangonsa na gabas nan dakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam suke bangonsa na arewa ya haɗe da gidan sayyidina abubakar da sahabbai kofofinsu suna shigowa cikin masallacin idan mutum ya tashi da daddare in yana da janaba yana neman ruwa dole sai ya kika cikin masallacin domin ya je ya nemo ruwa da masallacin haka yake daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa a rufe masa kofarsa sai kofar sayyidina abubakar kawai ita za a bari ishara ga cewa shi ne zai zama khalifa tunda yana buƙatar kamar yadda yake kofar ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam tana shigowa cikin masallaci sai ce to abubakar shi ne kadai za a kyale kofarsa ta shigo cikin masallaci ishara ga cewa shi ne zai zama to khalifa bayan sa dan shi ma zai buƙaci ya rinka shigowa masallacin daga cikin gidansa aka yi masa wannan a ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan amma da masu da kofofin sahabbai su cikin masallacin to iyakar sa har yanzu akwai yana nan alamar in duk wanda ya je haji ko umra ya shiga masallacin in ya tsaya ya duba a hankali zai ga wani inda ake rubutu a saman al'amudi kusa da rubutu inda al'amudin ya haɗe tare da ginin sama zai ga inda aka rubuta hadha haddu masjidin nabi to waɗansu daga cikin malamai sun ce masjidi hadha ishara ga masallacin da yake wasu na tsawai a wannan zamanin saboda haka idan mutum yana son ya samu wannan falala ta tabi'i ta rubar ya salla sai ya shiga cikin wannan tsohon masallacin wannan shi ne ra'ayin wasu na da cikin su haka Imam Nawawi saboda ya ce masjidi hadha din nan takidi ne na ishara da kan cewa yana nufin wannan masallacin to sauran malamai kuma suka ce a yana nufin wannan masallacin nasa da shi ya gina shi da kuma abin da zai ɗauki hukuncin da abin da zai ɗauki hukuncinsa tunda an yi tausi'ar masallaci an ƙara girmansa wanda ya fara ƙara girmansa sayyidina Umar ya ƙara faɗinsa har aka rubuto yana cewa da wannan masallacin za a faɗa shi har ya kai garin Sana'a a cikin Yaman da dai masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ɗin har rubuto daga sayyidina Umar amma gaskiya a bankiya ba zan iya tuna inganci don waɗansu suna jin waɗansu malamai suna tantama akan ingancin wannan riwaya daga sayyidina Umar tana buƙatar bincike mu yanzu abin da ya ɗaukan kamin yanzu tausi'a ta biyu da aka shi ta sayyidina Usman ya ƙara faɗin masallacin ta gaban harar ta gaba jihar kibla amma lokacin a mihrabul annabi sallallahu alaihi wasallam shine mihrabun Abubakar shine mihrabun Umar inda yake tsaye yake sallah wanda har yanzu yana nan mihrabun Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tsohon masallaci a cikin rawdai to lokacin sai na Usman da aka tashi wasa a gidan sai aka wasa a shi ta gaba aka sai dakunan matan Annabi sallallahu alaihi wasallam aka shigar da su cikin masallaci dakunan matan sa wannan su daga cikin matan shi dakunan dakin Hafsa sun dakin Hafsa yana jin kiblat a lokacin sai na Sayyidina Abdullahi bin Umar shine kai magajinta saboda haka daga wajen sa aka sai daki Sayyidina Usman ya tsaya da kudin sa ya kara masallacin ta gefen al-Qibla to duk kun ga ba a ruwaito wani daga cikin sahabbai ya ce duk wanda yake san falalar sai ne ya je cikin wancan tsohon masallacin na zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da haka wannan dai shine abin rinjayarwa a wajen malamai kan cewa masallacin ana nufin duk abin da yake zai dauki hukuncin masallaci na Annabi sallallahu alaihi wasallam wato inda in zaka shiga zaka yi addu'ar shiga masallaci cewa ka shiga masallaci kuma kana da gaba ba za ka zauna a wajen ba ai ba sai idan ka tsaya a tsohon masallacin ne zaka dauki hukuncin masallacin ba ko yanzu zaka shiga masallaci da katuwar kofar nan da aka yi bayan ka fara shi da aka yi ba zaka yi addu'ar shiga masallaci ba daga lokacin zaka ci ka je daidai inda wannan tsohon masallaci yake zaka yi addu'ar shiga masallaci to tunda ko zaka yi addu'ar shiga masallaci ya zama to masallacin da yake hukun yake sadi da wancan masallaci wanda yake shine na asalin wannan masallacin wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina saboda haka komai fadada wanda aka yi inda mutum yayi masallaci a nan masallacin ya samu falala shan sabanin shine idan mutum ya zo masallacin ya cika sai ya shiga cikin sahu wanda sahu ya haɗe da cikin masallaci amma shi ba a cikin masallaci ba amma yana cikin sahu wanda sahu ya haɗe a cikin masallaci wanda yana wani haka yana tabaruwa tana faruwa da yawa lokacin hajji da lokacin azumi ko to mutum zai samu wannan ladin shi ma sallar sa bai shiga cikin masallacin ba amma ya shiga cikin sahu sahu kuma ya tafi da masallaci shi ma ya samu sallah dubu ko bai samu sallah dubu ba eh to yanzu da ya bi sahu ba baya cikin hukunci wanda ya salla a cikin sahu wanda ya salla a cikin masallacin a'a ina maganar sallah ne ba ina maganar ya shiga masallaci ya shiga cikin masjid ko da cikin masjid ba ya zo ya yi sallah yanzu wanda ya zo ya yi sallah a cikin sahu da ya haɗe da masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam za a ce ya yi sallah a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko da sallah a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam za a ce ya yi sallah dan hukuncin sahu in ya haɗe tare da masallaci ya zama to kan cewa hukuncin wanda ya yi cikin masallaci sallar masallacin ne sallar limamin ne kuma al'ibra da sallar liman din shi sallar limamin masallacin haram yake ne kuma ga dama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kama ma al-imami hatta yansarif kutubar lahu qiyamul layl wanda ya tsaya ya sallah tare da liman har yayi sallama za a rubuta masa ya kwana yana sallah to raka al-ibra da liman da limamin da ke sallah a bayan to raka wannan yayi sallah a bayan wannan liman kuma a cikin sau wanda ya sadu da masallaci amma da mutum zai yi sallah da sallar liman amma a cikin gidansa shi wannan kaga ba za a ce yayi sallah a cikin masallaci din ba duk da yayi sallah da sallar liman wannan dai shi ma dai mahallin bahas ne amma dai kamar yadda malamin Sheikh Muhammad Al-Mukhtar yake rijayarwa ya ce duk mutumin da yayi sallah a cikin sahu wanda yake ya haɗe da cikin masallacin shi ma ya shiga cikin hadisin wannan ya samu wannan falala to yace khairu min alf salati ya fi sallah 100 ai ya fi sallah 200 wannan sallar abinda ake nufi bil ijma bil ittifaq fi tafdil li la fi ijza fi tafdil a cikin falala a cikin bibi ta sallar dai yake da sallah 200 amma ba wai fil ijza ne ba ba idan mutum ya yi sallah daya sai shi to shikenan yanzu ya yi sallar 200 saboda haka sallah 200 shekara nawa kenan kamar yadda wani malami ya kirga shekara 55 da wata 6 da kwana 20 sai ce to bari ya je kwanta ya zuwa zai kalla shekara 55 kaga duk wanda ya irin wannan fahimtar an san kan cewa wannan ba addini ne a gaban sa ko ba haka ba tunda ba taba ji wani ya zo wanda in da haka ne sa bai da sai da sai da sallah kawai sai da suka yi sallar kwana daya in suka yi sallar sati daya ta ma fi sallar shekarun su tunda sallah 200 kamar yadda wannan wanda daga cikin malamai wannan Abubakar an-Naqash yayi lissafin ta a cikin tafsirin sa jayyari take da sallar shekara 55 da wata 6 da kwana 20 sallar dubu. To saboda abin da ake nufi da sallar dubu din nan ta fuskar falala ba ta fuskar al-ijza'i ba, ba ta fuskar wadatarwa ba. Ba za ta wadatar maka in kai sallar azhar daya, ba za ta wadatar maka ga sallar azhar din da ka rasa ake bin ka bashi ba, kace ai kai kana da sallar azhar dubu, kace kai ai kai ne ma kake bin bashi. To sannan fima tuwabu a cikin wannan masallaci, wannan ya haɗa dukkan waɗansu masallatai, dukkan masallatai ya ce illal masjid al-haram, sai masallaci al-haram, masallaci mai alfarma. Al-haram wato wanda yake mai alfarma, wato wanda yake ya zamanto haramun a keta wato falalarsa, haramun a keta martabarsa, shi ne ma'anar al-haram. Shi ne masallacin Makka, masallacin Ka'aba. To shi sai malamai suke sabani me ake nufi da cewa sallah a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi sallah dubu a cikin masallaci in banda masallaci mai alfarma. To a masallaci mai alfarma ana nufin ta fi sallah a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi sallah a masallacin harami amma ba da abin da bai kai dubu ba, kenan in aka ɗora masallaci da ya kai dubu. To a masallaci mai alfarma ta fi kenan amma da abin da bai kai dubu ba, ko kuwa ana nufin a sallah a masallacin alfarma ta fi sallah a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To bai abin da ya bayyana shine in aka tinka a dama kaidan malami shine albabu idza lam yajma furuquhu lam yatabayyan fiqhuhu, dukkan wani babi idan baka tattara hadisansa da suka zo gabaki daya ba to ba za ka fahimci cikin wannan babin ba. To da in aka tattara sauran hadisai daga ciki akwai hadisin Abu Darda, hadisin Abdullah ibn Zubair, duk sun yi nuni a hadisan waɗannan sahabbai daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sun bayyana a karara yanda tafdilin yake. Sallah a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi sallah dubu a sauran masallaci. Sallah a masallacin Makka masallaci mai alfarma ta fi sallah dubu ɗari a sauran masallaci. Saboda haka kaga ta fi sallah ɗari a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sallah a masallacin Baitul Maqdis ta fi sallah 500 a sauran masallaci. Waɗannan masallaci guda uku su ne sallah ta fi falala a cikinsu a bisa sauran masallaci, su ne ake tad'ifin sallar farilla, kuma domin su ne kaɗai masallacin da annabawa suka gina a bayan ƙasa. Domin kamar yadda annabi sallallahu a wata riwayar na wannan hadisin ya zo da ziyada, fa inna masjidi akhirul masajid fa inni akhirul anbiya wa masjidi akhirul masajid, domin ni ne annabi na ƙarshe kuma masallaci na shine masallaci na ƙarshe. To yanzu haka ne masallaci Annabi sallallahu alaihi wasallam shine masallaci na ƙarshe, ba gina masallaci ba bayan sa na annabawa, masallacin da annabawa suka gina, masallacin annabawa ahsan. To haka masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine masallaci da annabawa suka gina, da wani annabi ya gina a ƙarshen duniya. Kuma yanzu wannan kalubale ne, akwai masallaci a duniya da wani annabi ne ya gina shi, wani ya zo ko da da'awa ne ya ce wani annabi ne ya gina shi bayan masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina, kaga babu. Kamar yadda ba a samu wani addini ba bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake tutiyar cewa daga Allah yake, to haka dalika masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine masallaci na ƙarshe. Waɗannan masallaci guda uku shine annabawa suka gina, kuma su ne bai halatta mutum ya yi bakancen cewa zai je wani masallaci domin neman falalar wannan masallacin ba illa gare su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tashaddu rihal illa ila thalathati masajid, ba a nikan gari a daura sirri za a yi tafiya ga wani masallaci da yake da falala ake nufin falalarsa illa masallatan nan guda uku, masjidi hadha wal masjid al haram wa masjid iliya a wata riwayar wal masjid al aqsa, wannan masallaci nawa inji Annabi sallallahu alaihi wasallam, da masallaci ne alfarma na Makka da kuma masallaci wanda yake na Iliya, wato shine na Baitul Maqdis. Iliya ɗaya daga cikin sunayen Baitul Maqdis ne, sunan garin masallacin wannan gari. To kun ga shi kansa sallah a wannan masallacin akwai falala, dan haka mutum ya samu waɗansu musamman a nan Najeriya suka samu dama su je Isra'ila, kamar masu koyar aikin noma ko masu in masu ma'aikatan tsaro akan je a muku training. In musulmi ne in ka je Isra'ila ka samu dama ka je masu ka ce sallah raka'a ka ce sallah raka'a ka samu sallah a can in kai sallah zaka samu tabi'i za a rubanya maka lada na sallar ka sau 500. To almasjidil haram me ake nufi da almasjidil haram nan malamai sun yi sabani kauli biyu shin ana nufin almasjidil haram abinda ake nufi shine wannan masallacin da ke na Ka'aba ko kuwa ana nufin dukkan garin Makka tunda a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya ce illal ladina ahadtum inda almasjidil haram kuma istaqamu lakum fastaqimu lahum sai waɗanda kuka yi alƙawarci ceniya da su a masallaci mai alfarma aina annab sallallahu alaihi wasallam ya sulhu hudaybiya a Ka'aba yi a hudaybiya hudaybiya tana haddin haram saboda haka masjidil haram abinda ake nufi anan shine harami na Makka kuma Allah madaukakin sarki ya ce subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min almasjidil haram daga ina ake Isra'i da annabi sallallahu alaihi wasallam eh na'am daga gidansa riwaya uku ne wata riwaya tace daga masallaci daga Ka'aba daga masallaci daga cikin Ka'aba daga nan farfajiyar masallaci ya shingida a cikin Ka'aba yana bacci da daddare aka zo aka tashi shi a wata riwayar aka ce daga gidan Ummu Hani ƴar uwarsa ƴar babbansa Ummu Hani yar Sayyidina Ali a wata riwaya aka ce daga ɗakinsa daga gidansa to saboda haka abinda ake nufi da minal masjidil haram shine daga daigarin Makka a cikin daigarin Makka ake to saboda haka waɗansu malamai sai suke ce abinda ake nufi da masjidil haram dinnan dukkan garin Makka saboda haka duk wani masallaci a garin Makka in mutum ya sallah a ciki yana da wannan falala wato kenan a cikin masallacin Makka idan mutum ya sallah a masallacin Makka ya fi masa ya sallah a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam eh na'am wannan shine babban illa abin da nace ma wani kenan da muke munakasha da shi akan wannan ke kaji magana ɗan dariya yace wato kana nufin wannan masallacin naka na kofar gidanka ya fi sallah a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai rasa abin da zai ji sanin magana ɗan dariya ce kuma ilzam ne tunda waɗannan masallatan na garin Makka ba annabawa ne suka gina su ba kuma illar da ake tad'ifu saboda masallatan annabawa ne dan haka masallacin annabi a garin Makka shine masjidil haram duk da an ruwaito kauli na farko na cewa dukkan masallatan Makka ne daga tabi'ai irin su Afa ibn Abi Rabah dan najin da Tawus ma da Ibn Juraij daga cikin almajiran Ibn Abbas na Makka da almajiran su wannan shine kaulin su cewa duk wannan tabi'i din a ko ina ne a Makka ko ina mutum ya sallah a Makka sun karfafa shi Ibn Hazm mazhabar sa kenan ya karfafa shi da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo riwaya wanda yake gaskiya ba zan iya tabbatar da ingancin ta ba amma a cikin muhalla ya kawo wannan riwaya cewa yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake Hudaybiya za su yi sulhu da Quraysh lokacin sallah yayi sai ya tako daga Hudaybiya ya shigo cikin haddin haram din sallah suka ce wannan ya nuna cewar wannan falalar ta tabi'in sallah a cikin harami shi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tako waye shigo cikin harami to amma sauran malamai sai suka ce ai ba a kiba cewa sallah a cikin harami tana da falala kuma shi ita Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwadai da yake takowa yake shigowa yake sallah a nan kuma ya nuna mana da wannan cewa sallah a cikin harami tana da falala amma almasjidil haram da tabi'i yazo akan cewa sallah a cikin zuriyar take da sallah 100 an nufi wannan masallacin na Ka'aba wanda shine idan mutum ya shige shi za a ce ya shiga cikin idan mutum zai yi tawafi a cikin su zai yi tawafi don haka ne mutum ya je zaga Makka ne ya yi tawafi ce zaga abinda ba a cikin har ba a cikin farfajiyar masallacin da yake zai je dauki mota ya zaga garin Makka in ya kai ya yi tawafi daga wata malamai bilittifak wannan tawafin nasu bai yi ba bilittifak ba a tawafi sai a cikin haddin masallacin ɗin cikowar masallacin nan ba wani malami da ya fatawa kan cewa zaka yi tsada daga cikin wajen masallacin ka ringa tsawa ka iya yi a sama ka iya yi a ƙasa amma dai a cikin wannan masallacin da yake kewaye da Ka'aba saboda haka shi ake nufi kuma wannan shine abin rinjayarwa akwai bahas da na rubuta akan wannan wataƙila insha Allah ina ganin ma zan yi kokari a buga shi da dadewa tun wajen kusan shekara da dadewa ne to wannan sune abubuwan da suka zo na mubahisin wannan hadisi sai mu ji hadisi na biyu na abu
وحدثني عن مالك عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوض وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة
وحدثني عن مالك يحيى يمن حديثي يكرر تام حديثي دجا مالك عن خبيب ابن عبد الرحمن دجا خبيب تصغير خبيب ابن عبد الرحمن ابن خبيب ابن يساف الأنصاري أبي الحارث المدني شيماوني هذا كم مال من مدينة ثقة مات سنة 32 عن عبد بن عاصم daga Hafs ibn Asim ibn Umar ibn al-Khattab al-Umari shi ma yana daga cikin as-siqat an Abi Huraira aw an Abi Sa'id daga Abu Huraira ko daga Abu Sa'id shakka wala shakka zaki tasiri akan ingancin hadisi saboda ni to duk dai sahabi ko wannan su sahabi ne shakka a cikin sahabi ba ta tasiri akan ingancin hadisi amma inda dai tabi'i ne dai sahabi zaki tasiri ko ba ta tasiri a ingancin hadisin ba zaki tasiri to balantana ma an ruwaito akwai waɗansu daga cikin wanda suka ruwaito hadisin daga Malik bil Jabri suka ce an Abi Huraira wa Abi Sa'id so da hadisin nasu ne su biyu wani lokaci mai riwayar ya ruwaito daga Abu Sa'id wani lokaci ya ruwaito daga Abu Huraira saboda wanda ya kiyaye sai ya rika shakka daga Abu Sa'id ya ce ko daga Abu Huraira wanda kuma suka kiyaye sai suka kiyaye cewa ai ya faɗi daga biyun ne أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شو أمر الله صلوات الله وسلامه عليه ياتي ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة فكان جدانا أكينا بيتي أكينا توتر رواية ارتاشي ما بين قبري فكان كبرينا في أكا فسر جدا دا أكيني في جدا أكينا عائشة دان أنا كبرن في كوية دا وانا يادا جمو جزر عن صلى الله عليه وسلم شو كبرن فأكينا عائشة in ya ce ma baina kabri wa minbari a wata ruwa ya ce ma baina baiti wa minbari sau da ka ya nuna kan cewar yake nan kabarinsa a cikin gidansa yake shi ta hunga da ya rasu sai sahabbai suka ce ina za a je a binne shi aka ce a kai shi ko ba a kai shi can Uhud inda shi hada shi wannan suka ce a kai shi cikin bakin tare da sauran sahabbai sai na Abubakar ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabawa ana binne su a inda suka mutu ya ka binne shi a daidai inda yake inda gadan sa yake inda gadan yake nan inda gadan yake anan aka karkashin sa aka haka daidai sai kin sa aka haka kabarin da aka sanya shi a ciki kuma da aka binne shi tana cikin ɗakin Aisha aka tare da kwana a cikin ɗaki wani yake ta wai a mata za a yi ta ringa kwana da kabari a cikin tana kwana a cikin kabari yace to kabari ne kamar sauran kabari tana kwance a ɗakin da aka binne annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mijinta ne kuma annabinta ne ta za a yi wani wanda ya sanya mata wani kewa ko wani wahaka ko kuma abu wanda ya zama da yake yake tambaya ga kita shi yana mamaki wato Aisha ba ta jin tsoro wato yake yana ganin kai shekara 18 kun sai shekara 18 zo kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu haka zalika aka zo aka bunna sayyidina Abubakar a cikin daji ta ci gaba da fara da aka binne sayyidina Umar a cikin ɗakin sai ta ce to da dai da mijina ne da mahaifina amma da aka zo aka binne sayyidina Umar sai ba ta iya kire mai yafinta a cikin ɗakin sai ta ce cikin kabari sai ta ce ganin saboda mubalaga wajen sutura ba ta iya kira mai yafinta suce tun da yanzu akwai wanda yake muharramin ta wanda ba muharramin ta bane a gani ina mata ina matan mu da irin wannan tarbiya to saboda haka ma baina baiti abinda ake nufi da albaiti din sakin Aisha ummul mu'minin saboda riwaya da take ma baina qabri wa minbari da minbarina al minbar minbarin annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake hawa yake kudu ba akai wanda da annabi sallallahu alaihi wasallam akan fitran dabino yake yin yake zama yake yin kudu ba sai da aka samu wani katako sai aka samu wani bawa na wata mace daga cikin ansar najjar kafinta ne yace a sassaka masa minbari aka sassaka masa minbari hawa matakala uku aka dauke fitran dabino shine sahabbai suka ji shi yana kuka kamar yanda yaro yake kuka yana ajiye zuci saboda wannan saboda zaman da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake a kansa yana bayanin ayoyin Allah yanzu ya je sahabbai sun ji wannan daga cikin mucizan Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka rubuta su bit tawatu kuka ya rinka yi kamar jariri yana ajiye zuci yana ajiye zuci Annabi sallallahu alaihi wasallam yaje dora hannunsa a kansa har ya shiru ya daina kamar yanda zaka rasa shi yaro haka yana to da kun san rayuwar nan abinda muka sani na ilimi dan kankani abinda muka sani na ilimi dan kankani abinda ba mu sani ba shi yafi yawa yanzu wani science ne zai nuna maka wani laboratory ne zai nuna maka organ din kuka cikin fitran dabino da hada ka gani amma kuma gashi ya faru to girman kai shine yake cutar mutum sai ranka ganin kan cewa ya tike wajen ilimi saboda ka duk abinda ilimin sa bai kai ba sai ya kore shi dole shine ainihin girman kai ainihin girman kai amma babban mabudin ilimi shine ka san wa fauka kulli bi ilmin alim sama da kowane ma'abucin ilimi a kowane yake shi sani in ka san wannan to ka samu mabudin ilimi sai ka samu ilimi amma inda kake tsammanin kan cewa kai duk abin da baka sani baka kore shi to ka zaman to tawmal hakim kun san tawmal hakim ai ko jakin hakim jakin hakim wanda yake cewa wai da shi da ogan nasa wayafi wani kan gado jaki ne yake rigima da ogan sa yana cewa da shi da ogan nasa waye ko wani kan gado yake ai shi ya tabbatar wato ya fi shi kan gado ya fi ogan sa kan gado saboda shi ya san bai sani ba ya sani kuma ya san bai sani ba shi ko ogan sa ya sani kuma bai sani ba kuma ya dauka ya sani saboda ka gara shi ya fi shi kan gado tunda shi ya san bai sani ba za a sa shi a turma ya yadda shi ko wanda yake yana tsammanin ya sani bayan ko bai sani ba amma ka sa shi a turma ba zai yi ba ce a ina sani ai wannan ba hanya bace gobe san ba hanya bace kai da shi kai da shi yaro a ba hanya bace ya san ba hanya bace na ko bai sani ba to shine abinda ilimin arna yake kawo wa ke ilimi wanda yake babu Allah wannan shine babban wato illa dake cikin ilimin da aka cire Allah a ciki wannan girman ka amma kuma gashi kwanan nan naga akwai wata mujalla ta me suke ce mata ne big think wato tunani mai girma wato tunani mai girma shine wanda suka yadda babu wanda suke mujalla ce ta wanda suka yadda babu Allah wanda baka yadda Allah ba mujalla ce duk mako suna turo mu to a ciki sai suka kawo wani bincike da aka yi wani yake cewa wani likitan kwakwalwa ne neurosurgeon haka dai suka kira shi neurosurgeon ainihin tiyatar ya ce shi fa yana bincike shi yana ganin kwakwalwar ɗan adam yadda aka halicce ta dan ta yi dada Allah ne dan ta yi bautar Allah ne shi wannan shi ne hypothesis ɗinsa shi ne ka'idar da yake so ya tabbatar ta hanyar bincikensa da yake cewa ko kwakwalwar ɗan adam abinda ya unwanin maganar shi ne our brain is the human brain is wired to know God wato an sassaka ta an yi mata wayarin domin ta san Allah amma ko sai ka ji amma kuma wanda ba su san Allah bane suke faɗan wannan dan su kawo ce musu to ai kun gani a sai da za a yi fasali da wannan research saboda girman kai to a shahidi wannan ibn Israji ne mai tsawo da kan kisan Aminul Jibr kukan sitran dajino da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake mutuwa to wannan minbari na Annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake wannan minbarin da ɗakin Aisha inda kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace rawdatun min riyadil janna dausayi ne daga cikin dausayin aljanna kun san dausayi na'am kamar waje wanda yake mai ni'ima mai ciyawa wanda yake ba ta ke kashewa ciyawa kamar fa'iyawa kamar irin fagama to kusa Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda mutane da yake makiyaya yayin da mutum zai ga wani waje wanda yake dausayi ne ba inda zai so a ce ya je ya kiwon dabbobinsa irin nan wajen kuma yana ganin ya samu abin da yake so to wato kenan duk mai neman wani abu abinda zai kai shi zuwa ga aljanna to ya tsare shi a nan wajen a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza marartu ko da yake wannan hadisi ma ina da akwai magana a kai idza marartu bi riyadil jannati farja'u ne yau za'ifi ne akwai in ko mu ce da dausayin aljanna ku ne in yi kiwo suka ce menene kiwon ya ce ku ce subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar a shahin wannan hadisin bai inganta ba amma ibn daga cikin malamai ibn daqiq al-id yana cewa fa'idan fifi ta waje wani makami a bayan kasa mu gare mu mukallafu fa'idar akan mu shine mai ibada a wajen ni ibada a wajen shine fa'idar cewa wannan gugire yana da falala shine fa'idar sa a wajen mu ni ibada a wajen shi yasa din kuwa ake son yawanci sallah a nan wajen Aisha radiyallahu anha ummul mu'minin takan ce a dan kawar da mutane za ta shigo ta sallah sai ta shigo cikin rauba ta tsaya a bayan istiwana a bayan al'amudi da ake ce masa istiwana ta Aisha al'amudin na Aisha yana nan a cikin rauba din yana nan shine yake akwai al'amudi wanda yake directly bayan mihrabin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake hagu da shi shine istiwana ta Aisha tace aka tambaye ta tace saboda ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan karga don yin sallah a nan wajen a bayan wannan al'amudi ta take ce ai clearin matsalaci ta zo ta yi sallah a wajen to duk wannan yana nuna mana falalar wannan kuma inda ba dan saboda kwadaitar da mu ga wannan falala shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wannan hadisi dan mu san muhimmancin wannan bigiran rawdatu min riyadil janna wa min bari in gani wannan bari dan karanta mana abubuwan da wadansu daga cikin malamai suka ce akan wannan waɗansu suka ce ai anna tilkal buqa tunqalu bi tunqalu tunqalu ilaiha yawm alqiyama za a dauke ta ne ga baki dai a kai ta aljanna wannan wajen fa takunu rawdatan min riyadil janna sai ta zama to rawda ce daga cikin dausayin aljanna au anna almulazim li ta'ati fiha tusiluhu lil janna me lidimtar ayyukan da'a a nan wajen ai wannan zai shigar da shi zai kai shi aljanna kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace aljannatu ta'ta dhilal suyu aljanna tana karkashin inuwan wato inuwoyin kan saka ne inuwoyin wato takubba waɗansu suka ce to ai an haka ne ai wannan ba ga roba bane kowa ma ya lubinci da ai zai kai shi aljanna ko a roba ko ba a roba to raka ne falalar rawdatul ne falalar rawda kenan waruga bi annahu sababun qawi yusul ilaiha ala wajhin atam min baqiyatil asbab aka ce ana nufin wato wannan sababi ne da zai kai mutum da aljanna ta hanya wato ita mafi cika aw ya sababun li rawdatil khassa ko kuma wannan sababi ne da zai kai mutum ga wata ga wani dausayi wato ke bantacce a cikin aljanna wa minbari ala haudi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi ko minbari na yana kan tafki na ay yunqalu al minbar alladhi qala alayhi salatu hadhihi al maqala yawm al qiyamah fa yunsabu ala haudihi thumma tusiru qawaimihi rawatib fil janna kama fi hadith al rawi at-tabarani wa fi riwayat lin nisa'i badal qawli ala haudi wa minbari ala sur'ati min sura'il janna wal aqrah an al murad minbaruhu alladhi kana yaqtubu alayhi fid dunya yace minbari na kuma yana kan tafki na to sai aka ce ma'anarsa minbarin annabi sallallahu alaihi wasallam za a dauke shi gabaki daya a kai shi a bakin tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam ranar alkiyama inda mutum annabi sallallahu alaihi wasallam yana kai akan minbarin sa ne a daidai tafkin sa yana shayar da yan al'umma wanda duk suka wanda duk ba su kauce daga sunna ba wanda kuma suka zamanto sun baddala sun bar sunna sun zamanto yan bid'a sai a kore su ba za su shaida cikin tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam to yana kan mimbarinsa akan tafki din to wannan ya kai daga cikin abin da yake nuna falala da matsayin mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa a madina a da saboda ganin falalar mimbari din a zamanin imam malik idan mutum zai yi rantsuwa sai a kawo shi daidai mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallam anan ake yin rantsuwa anan zai zo yin rantsuwa kamar da ne a nan masallaci ai a nan garin idan za a yi rantsuwa sai a ɗauko mutum tun daga layi sun san layi ba san layi ba layi tun daga layi ba san layi ba yawwa a nan kofar kudu ko na inda kotu yake wajen hasiya ba yawa wajen hasiya ba yawa yadda ake ce ma layi a nan kotun alkali yake daga nan za a ɗauko shi a taho da shi a ƙasa da Qur'ani a cikin gafaka da mutum alƙali yana tafiya an yi shuru an yi tsaye ana tafiya sai a je a sanya shi alwala sannan a shigar da alƙur'ani cikin masallaci na cikin gari daidai minbari sannan a ce masa ya zo ya ɗora hannunsa ya rantsuwa sai a ce a lakana masa a ce ka ce billahi alladhi la ilaha illa Allah inda za a faɗi la ilaha illa Allah wanda zai biji a tsorata shi a tsorata shi kuma in mutum ya rantsuwa ƙarya din sai ga wato kafin a fito daga masallacin ta kama shi daga wanda za ka ji an ba ƙuri ya mutu sai wanda za ka ji an ce wata gobara a lokacin nan wata gobara ta tashi a gidansa kuma ka wanke wannan wannan sa daga cikin ayoyi wanda yanzu Allah ya ɓoye su yanzu ga sunan mutane suna nan a bakin kotu ina ne ina ga ƴan shaidar da ƴan rantsuwa a da su jirgin rantsuwa da ƙarya kuma Allah ya kyale shi istidraj wallahi na kasabu bi ayatina salam tadrijuhum min haythu la ya'lamun Allah yana istidraj ba wai sunnar su ke canza ba istidraj to a zamanin Imam Malik yace har a zamanin su anan ake yin rantsuwa saboda girmama minbari hakanan wa haddathani an malik yahya yaruto ya karanta mun hadisi daga malik an abdullahi ibn abi bakr ibn amr ibn hazm kenan ibn muhammad ibn amr ibn hazm dai daga cikin fuqaha al-madina alqali an abbad ibn tamim daga abbad ibn tamim ibn zayd ibn asim al-ansari an abdullahi ibn zayd al-mazini daga abdullahi ibn zayd al-mazini sahib al-wudu kenan to sai abdullahi ibn zayd biyu ne a cikin sahaba akwai almazni wanda ya rubuta hadisin walwala akwai ibnu abdurrabbi wanda ya ruwaito hadisin al-adhan kiran sallah wanda ya ga hadisin kiran sallah to wannan sahibul wudu'i anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma baina baiti wa minbari rawdatu min riyadil janna, tsakanin gidana da minbari na rawda ce daga cikin riyadil janna. Ina da karana na ta mana muhimmancin wannan abun da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Sau da yawa za ka ga mutane sun je Madina ba ruwan su da shiga, in sun je masallacin ba ruwan su da kokarin samun wannan rawda ne. Alhali kuwa tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam har ya kebance da ambatanta, ya nuna wuri ne da ya kamata mutum ya faɗi, ya yi kokarin bakin kokarin sa ba tare da ya shiga cikin haƙƙin mutane ba, ba da kokawa ba, ba da tura-tura ba, ka je ka yi sammako domin ka je wajen ka samu wannan salama. Inda ga cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutane sun san salamar da ke cikin sahun farko da sun yi ittiham, shi ta za ka ake yin zuwa sallah da wuri don a samu sahun farko. To don ka samu rawda ya cancanta ka je da wuri-wuri don ka samu ka shiga ka yi, tunda abinda har Annabi sallallahu alaihi wasallam zai karanta zai gaya ma al'umma wannan salat wadda take Allah maɗaukakin sarki ya bashi ya sanya ta a cikin masallacinsa. Wannan ya ɗaya daga cikin dalilan da waɗansu malamai suka kafa a kan fifita Madina a kan Makka, wanda ke mazhaban Malik ne, kuma kamar maganar Sayyidina Umar ta karkata ga wannan cewa Madina ta fi Makka. Abinda jumhurin malamai kuma suke akasin wannan shine Makka ta fi Madina saboda dalilai da dama, saboda Makka akwai Ka'aba, to su kuma suka ce to in akwai Ka'aba a Makka, a Madina kuma akwai cikin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To babu ne nassi akan wannan, amma dangane da al-mukallafun in ka koma sai ka ga ai Makka kai, tunda sallah a cikin masallacin harami ya fi sallah a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Waɗansu kuma suka ce babu wani abu da mutanen Makka suke samu face Allah ya ba wa mutanen Madina. Idan mutanen Makka suna samun umra, to suna mutanen Makka mara na Madina su ma suna samu, wanda ya alwala daga gidansa ya tafi masallacin Quba za a ba shi radan umra cikakkiya kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wanda ya zauna a masallaci har rana ta fito za a ba shi radan hajji da umra ta mace ta fito, mutanen Makka su ma za su iya samu wannan, ta ma ba su da masallacin Quba. A shahid dai wannan saboda hadisin tad'if kusan shine abinda malamai suke ya zama to shine suke kafa hujja da shi na bayyana salalan Makka a kan Madina, wanda ya ɗaya daga cikin masa'il da wani suwa ba sa son su dinga shiga cikinta da magana. To, ina ganin sai mu tsaya a nan wajen, insha Allah. Eh sai mu tsaya a nan wajen sai mako mai zuwa, kuma insha Allah kuma Allah ya kai mu, Allah ya ji za mu dawo da karatunmu daga nan da ya zuwa azumi mu ga abin da za mu samu insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Na'am. A dangane da tambayar farko, yin tawafi a ƙarƙashin ɗaki a zai yi ba a hawa na can ƙasa, domin ba kewaye Ka'abar ake ba, ginin Ka'abar yana sama sai kuma kana sama, saɓanin in kana sama ginin Ka'abar dai yana nan, abinda yake yin shaka da shi zuwa sama a yana ɗaukar hukuncinsa. Amma a ƙasa, a ƙasa abin nan malamai ba su fatawa a yi tawafi a nan ba, sai dai a hawa na sama abinda yake zai zamanto sama da ɗakin da za a iya tara tsawon ɗakin inda yanzu yadda tsawon ka'aba ɗin yake ya fi tsawonsa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam za a iya tara tsawonsa tsora ta kiyasan a kan wannan ake yin tsawa ta kewayensa daga sama amma a ƙasa tunda ya zamanto tunda akwai a wahayi Ibrahim a sassan foundation da annabi Ibrahim ya dora ka'aba in aka yi ƙasa an kawar shi an bar shi amma abinda aka gina zuwa sama da shi ne amma aka ce za a yi can ƙasa an bar attachment da annabi Ibrahim ya gina kuma gashi Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan qawaid wa yajur faul Ibrahim al qawaid min al bayt a dangane da Aisha radiyallahu anha tana cewa a nuna tana cewa ba ta waje ta shigo cikin wannan bayan al'amudu ne ke sala ba wajen ta shigo rauda ɗakin ta ku baya cikin rauda ɗakin ta shine haddin rauda ma baina baiti wa minbari ɗakin ba a cikin rauda yake ba dan ba a cikin masallacin yake ita ku rauda a cikin masallacin ta saboda ka haddin rauda ɗin daga ɗakin ta saboda ka ɗakin ta ba a cikin rauda yake kuma Aisha ba a mai ta sabon ɗakin ta ba a sabon wannan ɗakin naka har bayan mutuwa ta fi ɗakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a rushe su da baki ɗaya ba an shigar da su cikin masallacin sai a zamanin Umar ibn Abdul Aziz lokacin da yake zama lokacin tabi'ai lokacin ba su hambai ba rantsuwa da alƙur'ani ana rantsuwa da shi mana alƙur'ani sifa ne daga cikin sifofin Allah alƙur'ani sifa ne daga cikin sifofin Allah yasin wal qur'an al hakim Allah ya rantsa da al qur'ani duk da yake ba a kafa hujja da rantsuwar Allah akan ya halaka ya rantsa tunda zaka ce zaka rantsa da rawa da wata ba saboda Allah da rana ba tunda Allah ya ce wash-shamsi wa duha Allah yana iya rantsa da abu da yaso daga cikin halittarsa amma mu ba mu rantsuwa da wani abu ba bai halatta mu rantsuwa da wani abu in ba da Allah ba da sunayensa ko da sifofinsa to al qur'ani fa kalamullahi sifar Allah ne da san Allah idan zaka iya rantsa ana rantsa da al qur'ani wayanda ake zuwa da ake rike alqur'ani din ake yin rantsuwa yana daga cikin abinda ijtihadin da malamai da alqalai suka yi na wato jefa a sanya kwarjini na sha'anin rantsuwa wajen wato tabbatar da haƙƙi tunda ɗaya daga cikin hanyoyin da ake tabbatar da haƙƙi a cikin musulunci ta hanyar rantsuwa ne ta hanyar rantsuwa rantsuwa ta daga cikin hanyoyin da za a yi magani da ake maganin da yawa daga cikin dindindin saboda haka kuma domin ya zama tokan cewar ta inganta a wajen tabbatar da haƙƙi sai an yi ta a inda yake zai zama tokan cewar ta ba da wato ta ba da tasiri a wajen su makarantar a wajen wanda suke ƙarya ne shi yasa wani da ya zo sun yi rigima a kan fili da shi da wani daga cikin sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ya kawo shaida yace ba shi da shaida yace to sai dai in ba ka da wani abu sai dai rantsuwar ka in ya rantsa cewa ka kasance shi kenan sai ka kawo yace ya rasulullah huwa fajir fajiri ne baya jin tsoron Allah rantsuwa zai akan ƙarya yace dai salaka illa za abin da kawai kike da shi kenan sai sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace man halafa biyaminin fajir liyastati biha haqqa imrin muslimin laqiya Allah yawm al-qiyamati wa huwa alayhi ghadban wanda ya rantsi rantsuwa ta ƙarya domin ya kwace dukiyar wani musulmi to zai hada Allah zai hada Allah yana fushi da shi yana al-qiyama to annabi sallallahu alaihi wasallam yayin wannan wa'azin dan ya gallaba sha'anin rantsuwa da shi wannan wanda aka ce ai fajir amma ita ce hanya kawai da za a iya warware haƙƙi in ba haka ba musulunci babu irin yadda za ka ga ana irin abin ƙara ɗin da an yi shekara da shekaru har masu haƙƙi ma su mutu ƴaƴan su zo jikokin su zo a ce wai ana ka ƙara an kasa warwarewa wata ƙara ce za ta fito da wannan in ba da ne sun zuciya
Allah'a emanet olun.
eh wannan ya daga cikin wato masail da suke masu rikitarwa kware da gaske amma a takeice shi idan umarni ya zo na Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka duba wanda ake tafsirin sa da wanda ba a yi tafsiri hani da ake yi na sallallahu alaihi wasallam asr da bayan sallar asuba an yi tafsirin sa an yi tafsirin sa da sallar ramuwa mutum zai yi ramuwa bayan sallar azhar an yi tafsirin sa da sallar shawadi mutum zai yi sallar raka'a ta tawafi bayan sallar la'asar an yi tafsirin sa da ramuwar sallar nafila da mutum bai yi ba kamar yadda aka rubuta Annabi sallallahu alaihi wasallam yana rama nafilar sallar azhar bayan sallar la'asar saboda kin da tafsiri ya shige shi wannan ya rage kasar umumin sa da haka wajen hadisin da yake idan mutum ya shigo cikin masallaci ya yi sallar da ya zo da ya yi sallar raka a biyu shi wannan umumi ne wanda ba a yi tafsirin sa ba illa a sura guda ɗaya shi ne surar sahiha fil bat a yi shi ne surar shi ma ba a yi tafsirin sa ba hatta a lokacin kutubar liman an yi tafsirin sa ne kawai ga liman idan liman ya shigo masallaci zai yi kutuba ba ruwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci yana tafiya fil masjid ba da sauran limamai liman in ya zo kawai zai hau minbari ne to la'alla shi kuma wannan saboda ana ba mu kutuba kuma hukuncin sallah ne shi yasa ba a ce masa ya yi tafiya fil masjid kafin ya hau kan minbari ba amma in banda wannan sura ba inda aka yi tafsirin wannan hadisin da aka ce za ka iya shiga masallaci ka zauna ba ka yi tafiya fil masjid ba saboda haka wancan umumin ya fi ƙarfi kuma ya nuna cewa hadisin hani na ai nafila yana nufin kan cewa nafila da ba ta da sababi ne ba ta da dalili amma in ta da dalili za a iya yin ta kan yatul masjid kuwa tana da dalili dan haka duk wata sallah wadda take da dalili za ka iya yin ta a lokacin hani kamar sallar tawadi in ka yi tawadi bayan sallar asuba ko bayan sallar la'asar za ka iya yin raka'a biyu da nazar hadisin Abdullahi ibn Abbas cewa يا بني عبد المناف لا تمنعوا احدا طاهر بهذا البيت ان يصلي في اي ساعه من شاء في اي ساعه شاء من ليل او نهار يا بني عبد المناف kada ku hana wani da ya tsawaki ga wannan taki ya salla raka'a biyu a kowace sa'a ce so ta dare ko ta rana haka zalika kuma mutum zai istihara al'amari ya zo maka da kake bukatar kai istihara ba za ka ce to ai yanzu bayan la'asar ne ba a nafila ba bari in jira kina ta fada sannin sai ne lafiya wataƙila a lokacin nan an riga abin ya riga ya wuce an zo an ce maka ne ga wata harka za ka shigo a yi da kai koko ba za ka shigo ba amma yanzu ake son jawabi kai kuma kana so ka samu albarka ta istihara in ka ce za ka jira sai bayan magana ajiyar tawai shi kenan gaskiya ba lokaci ba ya jira ba to sai ka tashi ke nafila don wannan sallah ce wata kitara da dalili sai kai raka'a biyu kai istita ko kai alwala a ka shiga ban aiki bayan sallar la'asar kai alwala akwai nafila da take bin da take da ake ce mata salatu tuhur sallar bayan sarki wanda aka rubuta daga bilal inda ya shiga ban aiki sai ya yi in ya fito sai ya yi alwala a yi raka'a biyu wannan kowace sa'a ce ba a kan jikin da wata sa'a ba ita ma sallah shi wata jikin da sabu na ka da ina tawakkufi ina rinja ka da ina tawakkufi a kan wannan matsalar amma gaskiya duba ga dalilai na shari'a ya nuna kan cewar mutum ya yi nafila ɗin shi ne aula mutum ya yi nafila a lokacin nahayi shi ne aula ya fi kusa da dalilai wanda yake kuma shi ne mazhabar Shafi'i da mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal kuma shi ne abinda malaman hadisi suka rinjaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللهم انا نسالك خواتم الخير وخواتمه وجوامعه واوله واخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك الوجه برحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اصرف عنا العذاب والبلاء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمن بالخير بلاد المسلمين اللهم إنا نسألك في نفور من أرادنا بشر وسوء ونعوذ بك من شروره. اللهم تاب اللهم إنا اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نسألك في نفورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وأمن رواتنا، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.